ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأفضل الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ونشين درس من 37 لتاف الأدب المفرد لتاف الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري من رسوة هجرة 256 شكرا دبو دا دريتايا دا تمانين دا ديدا سكوشي من روكم الله سبحانه وتعالى يمس رحمة kamar yadda muka sha faɗi wannan shine littafi mafi daraja ta wajen karantar da ladubban musulunci kuma wannan darasi yana karantar da mu cewa an hana mutum ya kira bawansa da kalmar al-abdu kuma an hana bawan nasa ya kira wato mai mallakansa da kalma ta ar-rabbu za mu ci gaba daga hadisi na 209 insha Allah ta'ala babi na 106 al-imam al-bukhari yace la yaqulu abdi kada mutun ya kira bawansa da kalmar abdi haddathana muhammad ibn ubaydillah qala haddathani ibn abi hazim shine abdul aziz al-imam abu tammam al-madani an al-ala bin abdul rahman an abihi babansa shine abdul rahman sahibin abu huraira صحابي النبي محمد صلى الله عليه وسلم عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم يجي لا يقول أحدكم عبدي كدا وندق تكنكو يكرا باوان سدى كلمر عبدي هكنا أمتي لا يقول أحدكم عبدي أمتي kada wani daga cikin ku ya kira bawansa da kalma ta abdi haka nan kuma kar ya kira baiwarsa da kalma ta amati kullukum abidullah saboda dukkan ku bayin Allah ne subhanahu wa ta'ala wato da ku da bayin naku bayi ne ga Allah madaukaki wa kullu nisaikum ima'ullah kuma dukkan ma wato matan ku ku yangi ne na Allah subhanahu wa ta'ala wal yaqul sai dai mutum ya ce gulami yaro na maimakon ya kira shi bawa na sai ya kira shi yaro na jariyati yarinyata ya kira shi fataya saurayin wajena ya kira bawansa da suna saurayi da yake wajena wa fatati ya kira baiwarsa da sunan budurwa da take wajena ko dai ya kira ta yarinyata ko ya kira ta budurwar da take hannuna ko ya kira shi yaro na ko ya kira shi wato saurayin da yake wajena daga wannan hadisin na Abu Huraira shine yake tabbatar da manufar shi wannan babin la yaqulu abdi abinda al-Imam al-Bukhari yayi babin da sunansa kenan wato kada mutun ya kira bawansa da suna abdi hadisin yana silsilatu sahiha hadisi na 803 babi na 107 yana kama da babin da ya gabata. Hal yaqulu sayyidi, shin bawan zai kira mai mallakansa da suna shugabana. حدثنا حجاج بن منهل قال حدثنا حماد بن سلمة عن أيوب الإمام أيوب السختياني شيني وان دي شهر جوانا القنية عن أيوب إن أكي شروع أنا نفهم أيوب السختياني سوناس أبو بكر ابن أبي تميمة كيسان ينادق تكين كانان تابعي ba a sashi cikin manyan tabi'ai waɗanda suka yi zamani da sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam. Wa Habib ibn Shahid al-Azdi, wato wannan hadisin ya samu riwaya ta Ayyub as-Sikhtiyani da kuma Habib ibn Shahid al-Azdi da Hisham ibn Hassan al-Azdi. Waɗannan mutane uku sun ruwaito hadisin daga Muhammad ibn Sirin. Muhammad ibn Sirin yana cikin manyan tabi'ai, kaga kananan tabi'ai suka ruwaito hadisin daga manyan tabi'ai. An Abi Huraira, shi kuma ya karbo hadisin daga Abu Huraira anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, Annabi sallallahu alaihi wasallam yace, la yaqulanna ahadukum abdi wa amati, kada wani daga cikin ku ya kira bawansa abdi, ya kira baiwarsa amati. Wala yaqulanna al-mamluku, shi wanda aka mallaka din kuma kada yace rabbi wa rabbati, wato kada yi amfani da kalmar rabbi ga mai mallakansa in mace ce ya kira ta rabbati. Wani ya kulsai da ya ce fataya, mutum ya kira bawansa da sunan saurayin wajena, fatati budurwar wajena, shi kuma bawan ya kira shi sayyidi, shugabana, wato shugabana wani, shi bawan haka zai kira mai gidansa. Wa sayyidati, ko kuma shugabana wanci, amma kar ya kira ta rabbati, kar ya kira mai mallakansa da suna rabbi. Kullukum mamlukun, dukkanku waɗanda aka mallaka ne. Warrabbu, mai renon halitta shi ne Allahu Azza wa Jalla. Saboda haka kalmar arrabbu ta tsaya ga Allah subhanahu wa ta'ala, wato ba a jingina ta ga wani. Wannan hadisin shi ma ya inganta, yana silsilatu sahiha, hadisin 803. Hadisin nan yana sunan Abi Dawud, kamar yadda al-Imam al-Bukhari ya ruwaito shi, haka nan al-Imam Abu Dawud ya ruwaito hadisin, yana Kitabul Adab, babu la yaqulu al-mamluku rabbi wa rabbati, hadisi na 4975. Yanda yazo cikin sunan Abi Dawud, wal yaqulu al-maliku, me mallakan bawa ya kira bawan da suna fataya, saurayin wajena, fatati budurwan wajena, kare ce bawana, baiwata, inji annabi sallallahu alaihi wasallam. Wali yaqul al-mamluk, shi wanda aka mallaka kuma, sai ya ce sayyidi wa sayyidati, shugabana wani ko shugabana wanci, idan mace ce ta mallake shi. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce fa innakum al-mamlukun, saboda dukkanku an mallake ku, da ku da bayin naku an mallake ku, waye mallake ku? Shine Allah subhanahu wa ta'ala. Warrabbu Allahu azza wa jalla, shi Allah mabuwayi mai ɗaukaka shi ne arrabbu, mai rainon halittu a baki ɗaya. Hadisin yana sunan Abi Dawud, kuma yana musnadul imami Ahmad a mujallar na biyu shafi na 316, yana sahihul jami'i sagir hadisi na 7766. Waɗannan hadisan gaba ɗaya sun inganta daga annabi sallallahu alaihi wasallam. Haddasana Musaddad bin Musarhad qala haddasana Bishr bin al-Mufaddal قال حدثنا ابو مسلمه, ابو مسلمه الكنيه سننسا سعيد بن يزيد بن مسلمه وما يفي شهره دا ابو مسلمه الازدي عن ابي نبره سننسا منذر بن مالك المطرف بن عبد الله بن الشخير مطرف بن عبد الله بن الشخير يانا cikin tabi'ai babansa kuma sahabi ne shine Abdullah bin Shakhir wato sahabin annabi sallallahu alaihi wasallam ne. Ya bada labari yaron yake fada, babansa ya gaya mishi, kala yace kala abi, babana ya gaya min, in talaqtu fi wafd bani amir, na tafi a cikin tawagar banu amir, wadanda suka zo ila annabi sallallahu alaihi wasallam ga annabi, saboda larabawa sun yi ta zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam suna musulunta suna mubaya'a gare shi a lokacin da aka samu nasarar makka faqalu lokacin da waɗannan jama'a suka zo inji shi abdullahi bin shikhir lokacin da muka je tare da jama'ar banu amir zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam faqalu sai tawagar wannan kabila suke ce ma annabi anta sayyiduna kai ne shugabanmu قال سيما زون الله يتي السيد الله شوغبا شيني الله قالوا سيسوك يتي وأفضلنا فضلا كيني كفيم فللا وأعظمنا طولا كي كفيم يوان جرمان كيوتا كاغا سنة كراري من زون الله سنة يبوغ بانسا كيني شوغبا مو يدس إيسو شوغبا شيني الله أما بسطيبا كيني ما في درجة تكم متان كيني ما في جرمان كيوتا faqala sai manzo Allah ya dakatar da su yace qulu bi qaulikum ku fadi magana irin magana da ta dace da irin ku na masoyan annabi sallallahu alaihi wasallam mabiyan annabi wala yastajriyannakum ash-shaytan kada fa shaytan ya ba ku karfin hali shine la yastajriyannakum ash-shaytan littafin aunul ma'bud saboda wannan hadisin kamar yadda ya zo cikin al-adabul mufrad yana cikin sunan abi daud sharhin sunan abi daud aunul ma'bud mujallad na 13 shafin 111 kalman la yastajriyannakum an ciro ta ne daga al-jara'atu bil hamza al-jara'atu ma'anasa la yaj'alannakum zawi shaja'atin ala takallumi bima la yajuzu kada shaytan ya dauke ku ya ba ku jaruntaka ya ba ku karfin hali na yanda za ku faɗi magana da bata dace ba wato shaytan yakan sa maka karfin halin magana da bata dace da kai ba al-imamu sindi mai sharhin littafin yace ai la yasta'milannakum ash-shaytan kada fa shaytan yayi amfani da ku fi ma yuridu min at-ta'zim lil makhluq bi miqdari la yajuzu abinda manzon Allah yake nufi kada ku yarda shedan ya dauke ku yayi amfani da ku ta wajen girmama halittan Allah girmamawan da yafi karfin halittan Allah Allah ya samu gane wato shedan yana iya daukan ka ka girmama halittar Allah girmamawan da bai dace da wannan halittan ba shine abinda manzon Allah yake nufi kada fa shedan ya ba ku karfin hali na kirari na yabo gare ni yabon da ban cance shi ba bance wato bai cancanta gare ni ba hadisin yana sunan abi daud kitabul adab babun fi karahiyati tamaduhi shi yasa al-imamu abu daud yayi mai wannan babin suna babin da ke magana akan an kyamaci kirari manzon Allah ya kyamaci a masa kirari domin mutanen sun taho ne suna kirari gabansa suna yabon shi manzon Allah ya datse su yace kul domin shedan yana amfani da wannan dama na soyayyar da kake wa manzon Allah shedan sai ya amfani da wannan dama sai ya saka ka koma yabon annabi da yabon da bai dace da shi ba shine abin da manzon Allah yake nufi hadisin yana islahul masajid hadisin ya inganta wato shafi na 139 al-imam suyuti yace ko da waɗannan mutane suka zo ga annabi sallallahu alaihi wasallam suka ce anta sayyiduna kai ne shugabanmu ya manzon Allah abinda suke nufi annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ce as-sayyidullah shugaba ai shine Allah to abinda shi annabi sallallahu alaihi wasallam yake nufi shine as-su'udu kulluhu haqiqatun lillahi azza wa jalla shugabanci gaba ɗayansa ba wanda ya cancance shi banda Allah mabuwayi mai ɗaukaka wa annal khalqa kulluhum abidullah halittu gaba ɗayansu bayi ne na Allah subhanahu wa ta'ala don haka shugabanci ba mai cancantarsa kamar Allah subhanahu wa ta'ala babu shi ne abinda manzon Allah yake nufi amma kaga annabi ya ce as-sayyidullah me yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya musu haka baya ga cewar shi kansa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ana sayyidu waladi adam yawmal qiyama manzon Allah ya faɗa yace ni ne shugaban ɗan adam a ranar kiyama amma sai ya ce wala fakhara babu alfahari wannan kyauta ce da Allah madaukake masa sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam shine shugaban yan adam, amma me yasa mutanen da suka ce kai ne shugabanmu sai ya datse su? Me yasa? Baya ga cewa shi kansa ya ce shine shugaban yan adam, amma da suka faɗa sai ya datse su. Shine al-Imam Suyuti yace dalili, li'annahum qaumun hadithu ahdin bil Islam, mutane ne da yake wato basu dade da karban addinin musulunci ba, sun taho ne daga garinsu suka zo suka yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mubaya'a, suka karbi addinin musulunci. To saboda haka irin yanda suke girmama manyansu haka za su girmama annabi sallallahu alaihi wasallam, saboda bu san yanda ya cancanta a girmama manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam. Wa kanu yahsibuna anna siyadata bin nubuwa ka hiya bi asbabid dunya, su a tamanin su idan aka ce wannan annabin Allah ne to ya zama shugaba yanda ko yanda aka sani na al'ada, shugaba na al'ada, kamar yadda kake daraja shugabanka na al'ada haka zaka daraja wannan annabin Allah din. Shine sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a'a, girmama ni baya kama da girmama wanda ake wa kabilu, baya kama da girmama wanda kuke wa manyanku, la, girmama ni daban ne, girmama wanda ake min daban ne. Shi yasa yace qulu bi qaulikum, ai qulu bi qauli ahli dinikum wa millatikum, abinda manzo Allah yake nufi da cewa qulu bi qaulikum, ku faɗi magana irin magana da ta dace da ku, wato shine ku faɗi magana irin wacce ta dace da waɗanda suka karbi addinin musulunci, kar ku faɗi magana irin wacce ta dace da waɗanda ba su karbi addini ba. Wannan yana nuna kirarin da suke wa manzon Allah magana ce da ta dace da waɗanda ba su musulunta ba, waɗanda suka musulunta wannan kirarin bai dace gare su ba, abinda annabi sallallahu alaihi wasallam yake nufi kenan. Wannan bayanin al-Imam Suyuti. Abinda za ku ce annabi sallallahu alaihi wasallam hadisin a sunan Abi Dawud, bai kawo shi a nan ba, sunan Abi Dawud annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ce musu wato idan kuna maganar waye shugaba, a sayyidullah, shugaba shi ne Allah subhanahu wa ta'ala, walakin qulu bi qaulikum wala yastajriyannakum ash-shaytan, ku kira ni annabin Allah, manzo na Allah, kama samani Allah tabaraka wa ta'ala, yanda Allah ya ambace ni. Idan za ka yi yabo ga manzon Allah baka wuce kalma biyu, baka wuce kalmomi guda biyu, annabin Allah shi ne wanda ya ɗauki manzon Allah, sannan da bawan Allah, ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam bawa ne ga Allah, haka Allah ya kira shi a cikin alƙur'ani, manzo ne ga Allah, haka Allah ya kira shi a cikin alƙur'ani, annabin Allah ne, to bai wuce wannan, kama sammani yanda Allah ya kira ni fi kitabihi, littafinsa, wala tusammuni sayyidan kama tusammuna ru'asa'akum wa udhama'akum, karka ku kira ni shugaba yanda kuke kiran manyanku da cewa shugabanni, wala taj'aluni mislahum, kar ku sa ni kamar su, fa inni lastu ka ahadihim, ni ba kamar ɗaya daga cikin shugabanninku bane, iz kanu laysu dunakum fi asbabid dunya, idan aka ce wane shugaba ne ga mutane, shugabanci ne na duniya ba na lahira ba, shi ku annabi sallallahu alaihi wasallam, wa ana asudukum bin nubuwati war risala, ne ina shugabantar ku ne da annabci da manzanci, fasammuni nabiyyan wa rasula, saboda haka sai ku kira ni annabin Allah, manzon Allah, shikenan. Saboda shi annabi sallallahu alaihi wasallam ba a yabon sa da na ƙasa da shi, ba a yabon annabi yabo irin wanda ake wa na ƙasa da shi, kuma ba a yabon annabi yabo irin wanda ake wa na sama da manzon Allah, Allah ya sa mu gane, ba ka yabon annabi yabo irin wanda ke ƙasa da manzon Allah. Misali, kaga yanzu kana kiran kansila honorable ko, saboda kana son manzon Allah, yake ce honorable manzon Allah zai yi, ka naƙasa darajar annabi Muhammad saboda ya fi ƙarfin kansila. Idan ku ana cewa your highness ko, kaga ke kalma ce ta girmama, shin za ka danganta wannan kalma ga manzon Allah? Saboda kalma ce da ake kiran wani wanda ke ƙasa da manzon Allah, saboda haka ba a siffanta annabi sallallahu alaihi wasallam da siffar da ake wa na ƙasa da shi. Haka nan da Hausa kakan ce mai martaba ko, mai martaba wa ne, shin za ka ce wa manzon Allah mai martaba? to idan ka faɗi wannan kana naƙasa darajar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Idan ka lura yabo da za ka yi wa manzon Allah ka samu lada wajen Allah shine ka tsaya matsayin annabi sallallahu alaihi wasallam. Kuma Allah maɗaukaki ya faɗa mana a suratul furqan aya ta 33 wala ya'tunaka bimasalin illa ji'naka bil haqqi wa ahsana tafsira. Babu wani misali da ɗan adam zai baka face mun baka wanda ya fi kyawun fassara, wanda ya fi daraja, wanda ya fi zama gaskiya. Saboda haka idan ka ce wa manzon Allah bawan Allah ya cancanta, idan ka ce wa manzon Allah wato ɗan saƙo daga Allah ya dace da shi, ko annabin Allah ya dace da shi, amma in ka ɗaga sama da haka sai ya zama naƙasa darajar manzon Allah. Domin in ka ba wa annabi darajar da take sama da shi za ka ba shi haƙƙin Allah. Nan ma kuma ya saba, wannan dalilin ya sa malamai suke kushe baitoci na ƙasidar Al-Burda, ƙasida ta Al-Burda, ana kiranta ƙasidatul Bur'a ko Al-Kawakib ad-Durriya fi madhi khairil bariya. Wanda ya rubuta wannan baiti ana sunansa Muhammad bin Sa'id Al-Busiri, ya rasu a Misra hijira na da shekara 695, wato shekara 742 da suka wuce. Ya rubuta wannan kasida ta Al-Burda fi madihin nabiyyi Muhammadin, saboda yabo ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ana cewa babu kasida ma da ta shahara a duniya, kasida da ta shahara a duniya ta wajen yabo ga manzon Allah fiye da kasida ta Al-Burda. Amma kasidar bai yi la'akari da ire-iren waɗannan hadisai na manzon Allah ba, yanda annabi ya tsawatar ga sahabbai yanda za su yi yabo gare shi, bai ɗauki wannan mizanin ba. Saboda haka sai aka wayi gari yana ɗauko hakkokin Allah ma yana ba ma annabi Muhammad. Ya akramal khalqi mali man aluzu bihi, ya mafi darajan halittu shin wa zan je neman mafaka gare shi in ba kai ba? Wannan haƙƙin wane ne? Da Allah mu lura. Ta ce siwaka inda hululil hadisi al-amami, lokacin da musiba mai gamewa ta sauko, musibar da mutum yakan rasa ina zai buya, shin waye wanda zai bani ceto in ba kai ba? Ga babu shakka wannan haƙƙi ne na Allah. In lam takun fi ma'adi akhizan biyadi fabulan wa illa faqul ya zallatal qadami. Yace idan a kiyama baka kama hannuna ba ya kai manzo, saboda falala, saboda kyauta, saboda alfarma, to babu shakka kafafuna za su salube. Lala mai ceton bayi a kiyama shi ne Allah, domin annabawa da mala'iku ba su yin ceto sai da izinin Allah subhanahu wa ta'ala. Allah ya samu gane. Ya ce fa inna min judika duniya wa barratiha, saboda ai yana daga kirkinka, yana daga kirkinka samun duniya da kuma kishiyar duniya, wato samun lahira. Kaga wannan haƙƙi ne na Allah. Wa min ulumika, yana daga iliminka ya kai Muhammadu, ilmul lauhi wal qalami, kana da ilimin lauhil mahfuz, kana da ilimin alqalamin da ya rubuta kaddara kafin Allah ya halicci duniya. Subhanallah. Ya saboda haka Allah madaukaki ya hana yabo ga manzon Allah, yana da ka'ida. Idan ka yabi annabi sallallahu alaihi wasallam ta amfani da siffar na ƙasa da shi, to ka tauye haƙƙinsa. Idan ka yi yabo ga manzon Allah ta la'akari da haƙƙin Allah da yake sama da shi, to ka daidaita shi da Allah. Shi ko Allah da kansa cikin Al-Qur'ani ya ce fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun, a kulku ka sanya ma Allah wani madaidaici. Babu yadda za a yi ka sanya ma Allah wani wanda ke daidai da shi ta wajen haƙƙi. Allah ya ce wa antum ta'lamuna, kaga kenan ba a yabon Allah annabi sallallahu alaihi wasallam ta la'akari da siffofin Allah, ba a yabon annabi sallallahu alaihi wasallam ta la'akari da siffofin waɗanda ke ƙasa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Sai mu dawo ga waɗannan hadisai. Waɗannan hadisai al-Imam al-Bukhari ya kawo su a littafin al-Adabul Mufrad, saboda ya tabbatar mana annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana amfani da kalmomi guda biyu, ar-rabbu da kuma al-abdu. Kada bawa ya yi amfani da kalmar ar-rabbu ga mai gidansa, saboda zai kira mai mallakansa ya kira shi rabbi kaza, sannan shi mai mallakansa kada ya amfani da kalma ta al'abudu, wato ta wajen kiran bawansa, sai dai amfani da kalma ta al-gulam, kamar yadda ya zo cikin hadisan nan. Waɗannan hadisai sun zo cikin sahihul Bukhari da kuma sahihul Muslim. Wato al-imam al-Bukhari ya kawo su a cikin littafinsa al-jami'u sahih, yana kitabul itqi babu karahiyati tatawul al-raqiq, hadisi na 2552. Yanda ya zo cikin sahihul Bukhari, la yaqul ahadukum at'im rabbaka wa yaqul sayyidi maulaya wa la yaqul ahadukum abdi amati وليقل فتايا فتاتي غلامي. wannan yazo cikin sahihul bukhari. wato kada wani ya kira wato bawansa yace masa at'im rabbaka, ka ciyar da rabbunka, la, saboda kalmar rabbu ta takaita ga Allah subhanahu wataala. وليقل sai da yace sayyidi maulaya, kaga shi bawa zai kira mai gidansa da suna sayyidi, shugabana, maulaya, mai jibintar al'amari na, wannan babu laifi. ولا يقول احدكم عبدي امتي, kada wani ya kira bawansa da suna abdi ko baiwarsa da suna amati. wala yaqul sai da yace fataya, saurayi dake wajena, fatati budurwa da take wurina, ko ya kira shi gulami yaro na, babu laifi. hadisin yana sahihu muslim kitabul alfaz min al-adab, al-alfaz min al-adab, al-imam muslim yayi babi da sunan lafuzza da suke fita daga bakunan musu kansu, akwai tarbiyyar da manzon Allah ya mana akai, lafazi da zai fito daga bakinka, maganar da kake. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya karantar da mu yadda za a yi. Allah ka bamu fahimtar sa. Kaw hadisin Abu Huraira sahihu Muslim, hadisi na 2249. Annabi sallallahu alaihi wasallam yace la yaqulanna ahadukum abdi wa amati, kada waninku ya kira bawa da sunan abdi ko baiwa da sunan amati. kullukum abidullah, dukkanku bayin Allah ne. wa kullu nisaikum ima'ullah, kuma matanku gaba ɗaya ku yangin Allah ne. walakin liyaqul gulami wa jariyati, sai dai mutum ya kira shi gulami yaro na, jariyati yarinya ta, fataya saurayin da ke wurina, fatati budurwar da take wurina. hadisin muttafaqun alayhi. saboda haka lalle ya tabbata daga annabi sallallahu alaihi wasallam waɗannan kalmomi babu kyau ya zama muna amfani da su. shi yasa Muhammad bin Abdul Wahhab, Allah ya masa rahama, a kitabu tauhid yayi babi musamman akan wannan mas'ala, yana cewa هذه الألفاظ المنهي عنها وإن كانت تطلق لغة فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عنها تحقيقا للتوحيد وصدا لزرائع أسباب الشرك. ko da shike mutun yana kiran bawansa da suna bawana, ya sani ba wai bautansa yake ba, shi bawan ya kira shi da suna rabbi da larabci, anan an riga an sani kalma ce kake faɗa kawai, ba wai kana haƙiƙanin ma'anar ta kake nufi ba. don in ka kira bawanka da suna bawana, ba bautanka yake ba, yi haƙiƙanin bauta na ibada ga Allah ake. amma annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana saddan li zara'i asbabi shirki, saboda ya kange hanyar ma da za ta iya kai mutane ga shirka, wato lima fi hamina tashriki fi lafzi, saboda kalmar ya zama an samu tarayya, ana kiran Allah ar-rabbu, an kira mai bawa shi ma ar-rabbu, so kaga an samu tarayya tsakanin mahalicci da halitta ta wajen amfani da kalma guda. annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce la, kalma idan ana amfani da ita ta wajen siffanta bautan Allah, wannan kalma ta tsaya ga Allah kawai, kar a samu halitta ana jingina irin wannan kalma gare ta. kuma wannan shine bayanin Ibn al-Qayyim al-Jawziya a littafin I'lamul Muwaqqi'in mujallad na uku shafi na 162. Ibn al-Qayyim al-Jawziya yace inna nabiyya sallallahu alaihi wasallam an naha ar-rajula an yaqula li gulamihi wa jariyatihi abdi wa amati. annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana mutun ya kira bawansa da sunan abdi, haka baiwarsa da sunan amati. walakin yaqulu fataya wa fatati, annabi sallallahu alaihi wasallam yace sai dai maimakon ka kira bawanka bawana, ka kira shi saurayin da ke wurina, ko yaro na, ko ka kira ta yata, wato yarinya ta koko budurwar da take wurina saddal li zari'ati shirk fi al-lafzi wal ma'na saboda me saboda a toshe kafar da za ta iya kaiwa ga shirka ta wajen lafazin da ke fita daga bakunan mu da kuma ma'anar kalman da muke amfani da ita wa in kana rabbu hahuna huwa al-maliku ko da yake ina aka ce rabbi ai ana nufin wanda ya mallaki bawa kamar misali akan ce rabbud dari rabbul ibli mai raƙumi wato wanda ke da raƙumai sai a kira shi rabbul ibli mai gida sai a kira shi rabbud dari kaga ba wai ana nufin ma'anar haƙiƙanin ma'anar rububiyya bane fa'adala al-lafzi al-abdi wal-amati ila lafzi al-fata wal-fatati wa mana'a min itlaqi lafzi rabbi ala sayyidi himayatan li janibi tawhid wa saddan li zari'ati shirki abinda yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya canza mana da wasu kalmomi saboda ya tsare abinda zai iya kai mu ga shirka ga Allah subhanahu wata'ala ashe kaga kalma da mutum ke fada ita kanta tana da hadari kalmar da zaka faɗa tana da hadari kana iya faɗin kalma da za ta kai ka ga shirka ga Allah subhanahu wata'ala Ibn Hajar al-Asqalani shi ma haka ya faɗa cikin Fathul Bari mujallal na 8 shafi na 22 as-sababu fi an-nahyi anna haqiqatar rububiyyati lillahi ta'ala li'anna ar-rabbu huwa al-maliku wal-qa'imu bish-shay'i menene ar-rabbu shine wanda ke tsayawa da kulawa da abu idan aka ce rabbul alamin ana nufin Allah shi ya tsaya yana kulawa da halittunsa gabaɗaya saboda haka asali ma'anar rabbu al-maliku wal-qa'imu bishai fala tujadu haqiqatu zalika illa lillahi ta'ala ba a samu haqiqanin wannan ma'ana sai ga Allah haka nan al-imam al-bagawi sharh as-sunnah مجلد 12 شافي 350 فاما ما لا تعبد عليه من سائر الحيوانات والجمادات فلا يكره اطلاق ذلك عليه عند الاضافه اما انبا واتو انبا متاني با باب لفي دان ان يي امفاني ده كلمه رب كما رد ابن القيم الجوزي يا كاو cikin ilam al-muwaqqi'in مثال دان كاتشي رب الدار man rabbu hadha ad-dar wane ne mai wannan gida sai ka kawo kalmar rabbu wanda kuma kalmar rabbu asali ana tsaya ana takaita ta ne ga Allah subhanahu wataala to tunda gida ba mutum bane babu laifi akan ce rabbu saubi ba abu ne mai rai ba babu laifi walam yamna al-abda an yaqula sayyidi wa maulaya amma in ka lura da hadisan da muka karanta din nan bayan al-Imam al-Bukhari ya kawo su sai kawo kuma hadisin da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa as-sayyidullahu ai shugaba shine Allah to tunda ar-rabbu shima shine Allah as-sayyidu shima shine Allah yaya za a kira mai mallakar bawa kuma as-sayyidu me yasa za a kira mai mallakan bawa as-sayyidu al-Imam al-Bagawi yace saboda kalma ta as-sayyidu tana da ma'ana mai faɗi don haka babu laifi don an yi amfani da ita ga ɗan adam kamar yadda ake amfani da ita ta wajen bayani game da Allah subhanahu wa ta'ala kuma saboda faɗin ma'anar ta yasa a cikin alƙur'ani ma za ka ga Allah subhanahu wa ta'ala ya kira wasu da kalmomi na asiyada misali tarihin annabi Yusuf alaihi salam aya ta 25 wastabaqal baba lokacin da matar mai gidan annabi Yusuf alaihi salam take kokarin sai yayi sanda da ita suna tsere tsere ta wajen kofa wa qaddat qamisahu min dubrin wa alfa ya sayyidaha ladal bab kaga Allah ya kawo kalmar as-sayyidu a matsayin mijin wannan matan don haka tunda Allah da kansa ya amfani da kalma ta as-sayyidu a cikin alqur'ani wannan yana gwada ba laifi bane kalma ta as-sayyidu tana da ma'ana mai fadi don an kira mai mallakan bawa da cewa as-sayyidu ba laifi bane a littafin Aynul Ma'bud sharhin hadisin da muke karantawa riwayar al-Imam Abu Dawud mujallal na 13 shafin 219 li'anna lafzata as-sayyidi ghayru mukhtassatin billahi ta'ala saboda kalma ta as-sayyidu bata takaita ga Allah اختصاص الرب كما يند كلمر الرب تتكيت غا الله با كلمر السيد بتتكيت غا الله شي كداي با انا امفاني ده كلمر السيد حتى غا وسهلتو kamar yadda Allah madaukake ya bamu misali cikin alqur'ani amma kalma ta ar-rabb kamata yayi ta takaita ga Allah subhanahu wataala wala musta'mala fihi kastimaliha hatta kariha malikun addu'a bi sayyidi yana cewa har ma al-imamu malik ya kyamaci mutun yayi addu'a yace ya sayyidi ya kira Allah yace Allah ka bani abu kaza sai ya kira shi ya sayyidi ya kai shugabana al-imamu malik ya kyamaci haka shine al-imamu nawawi yace saboda babu wata kalma ta al-qur'ani ko hadisi wanda ya samu inganci hadisin mutawatir wanda ya tabbatar da sunan Allah as-sayyidu ga hadisi mun karanta cikin al-adabul mufrad inda annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa as-sayyidullah amma ba a samu hadisai da suka shahara hadisai masu yawa wannan suke tabbatar da kalmar as-sayyidu cikin sunayen Allah subhanahu wataala ba a fahimtar al-imamu malik saboda haka shi yana ganin ba daidai ne ma ka kira Allah as-sayyidu ba saboda bai samu riwaya na hadisi al-mutawatir wanda za a ce an danganta wannan suna ga Allah subhanahu wataala. Al-Imam an-Nawawi sharhin hadisin da muka karanta riwaya ta al-Imam Muslim wato sharhu sahih Muslim juz'i na 15 shafi na 7 yace qala al-ulama malamai sun ce maqsudul ahadith shay'ani manufar hadisan nan gaba ɗaya abu biyu ne kamar yadda muka faɗa a baya abu na farko nahyul mamluki an yaqula li sayyidihi rabbi an hana mai mallakan wanda aka mallaka wato bawa kenan an hana shi ya kira mai mallakansa da suna rabbi kalmar rabbu ta larabci saboda ita ce kalmar da Allah ya amfani da ita a cikin alqur'ani لأن الربوبية إنما حقيقتها لله تعالى سبب الربوبية تتبت نيجا الله كوي لأن الرب هو المالك أو القائم بشيء كما رأينا ابن حجر فدا إذا أكتش الرب شين وان دي ملك كومي يكيس أيوا دا كلا واكن كومي ولا توجد حقيقة هذا إلا في الله تعالى با أسامو حقيقا وان ما أنا سيجا الله كوي يكي وان شين ابن فرقو wato me yasa aka kawo hadisan nan shine kada bawa ya kira mai mallakansa da sunan rabbi saboda kalmar ar-rabbu hakikanin ma'ananta ya takaita ga Allah subhanahu wataala yace na biyu yukrahu lis-sayyidi an yaqula li mamlukihi abdi wa amati shi kuma mai mallakan bayi din an karhanta masa an kyamata masa ya kira bawansa da suna abdi ko bai wasa da sunan amati bal yaqulu sai da yace gulami jariyati fataya fatati li'anna haqiqatal ubudiyya inma yastahiquha Allah ta'ala saboda haqiqanin bauta babu wanda ke cancanta saban da Allah subhanahu wataala wa li'anna fiha ta'ziman bima la yaliqu bil makhluq isti'maluhu li nafsihi Annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayyana dalilin a cikin waɗannan hadisai da muka karanta yana cewa kullukum abidullah dukkanku bayin Allah ne fa daha an tata'awul fil lafzi saboda haka sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana mutun yayi amfani da wannan kalma ta wajen siffanta wata halitta ta Allah sai dai a batta ga Allah subhanahu wataala to akwai mushkila game da waɗannan hadisai waɗanda muka karanta akwai mushkila domin an samu a cikin alqur'ani an samu dalilai da suke nuna cewa an yi amfani da kalmar rabbu ga wani wanda ba Allah ba tunda waɗannan hadisai suna hana a kira wani rabbu in ba Allah ba amma an samu ayoyin alqur'ani waɗanda sun ayyana wani wanda ba Allah ba aka kira shi rabbu kamar yadda aka samu as-sayyidu a suratu yusuf nan ma dai har yanzu a suratu yusuf aya ta 23 Allah subhanahu wataala yana ba mu labari wato kokari da ita matar mai gidan annabi yusuf alaihi salam tai ta ga cewa yayi zina da ita wa rawadathu allati huwa fi baitiha an nafsihi wa ghalqatil abwab wa qalat hayta lak qala ma'aza allah innahu rabbi kaga abinda annabi yusuf ya faɗa innahu rabbi ahsana maswaya to idan an ce amfani da kalmar rabbu ga wani wanda ba Allah ba daidai bane to ga annabi yusuf alaihi salam ya siffanta mai gidansa din da sunan innahu rabbi ahsana maswaya, bi ma'ana akrama manzili, ya daraja zamana a wannan gida, ya za a yi in haince shi in yi lalata da matarsa. Annabi Yusuf yake gaya ma ita wannan mata, wanda wannan shi ne fassaran akasarin malaman tafsiri, ta innahu la yuflihu adh-dhalimun, shi yasa yake cewa ai azzalimai ba su cin nasara, saboda ai in yayi haka ya zalunci mai gidansa, mai gidansa ya daraja shi, sannan a waye gari kuma yana lalata da matar shi. Innahu la yuflihu adh-dhalimun, in ka duba tafsirin al-Imam al-Bagawi Ma'alimut Tanzil mujallad na hudu shafi na 228, to amma akwai wadanda ke cewa innahu lamirin raji'atun ila Allah ta'ala, lamirin yana komawa ne ga Allah subhanahu wa ta'ala. Wa qalat haytalak qala ma'azallah innahu, bi ma'ana innahu yana nufin wanda yana matsari da shi shine Allahu rabbi, ba wai yana nufin mijinta shine rabbi ba, wato kaga kenan ma'anarsa inna Allah ta'ala rabbi ahsana maswaya, lalle Allah shine mahaliccina, shi yayi kula da halittata, shi ya kyautata zamana a wannan gida, ya za a yi in saba ma Allah, dan in nayi zina na saba ma Allah. Saboda kaga lamirin yana iya komawa ga Allah subhanahu wataala, kuma lamirin yana iya komawa ga ainihin mijin wannan matan. To a takaice dai an samu kalma ta ar-rabbu, an jingina ta ga wani wanda ba Allah ba, an samu fahimta haka. Sannan akwai inda ma ba zai yi ka masa tawili ba, kamar misali suratu Yusuf aya ta 42, wa qala lil ladhi dhanna annahu najin minhuma udhkurni inda rabbika, lokacin da Annabi Yusuf alaihi salam yake cikin fursuna, ya hadu da wasu ƴan fursuna waɗanda Annabi Yusuf alaihi salam yayi wa'azi gare su, lokacin da za a fitar da ɗaya daga cikin waɗannan ƴan fursuna din, Annabi Yusuf alaihi salam yake cewa udhkurni inda rabbika, in ka fita ka ambaci labari na wurin rabbunka, kaga ya kira wani da sunan rabbu wanda ba Allah ba, kuma annabin Allah ne. Fa ansahu shaytanu zikra rabbih, sai shaydan ya mantar da wannan fursunan da ya fita, bai ambaci labarin Annabi Yusuf alaihi salam ga ainihin rabbun nashi ba. Falabitha fi sijni bid'a sinin, saboda haka sai Annabi Yusuf alaihi salam ya tabbata a cikin fursuna na wasu ƴan shekaru, domin daga cikin bayanin da malamai ke yi, kamar misali yadda yazo cikin tafsirin al-Imam al-Bagawi, mala'ika Jibril alaihi salam ya taho ga Annabi Yusuf, fa'atabahu anillahi ta'ala fi dalika, Annabi Yusuf mala'ika Jibril ya taho gare shi ya masa fada saboda wannan kalma da ya fada lokacin da wannan zai fita daga fursuna. Annabi Yusuf alaihi salam ya ce in ka fita ka ambaci labari na wurin rabbunka, wannan kuskure ne, saboda haka mala'ika Jibrilu ya masa fada a kai, wanda a dalilin haka ya sa ya dade a fursuna kamar horo gare shi saboda wannan kalma da ya fada guda daya. Ko kaga yana nuna maka kalmar da kake fada tana iya zama musiba ga rayuwarka, kalma guda tana iya lalata gaba daya rayuwar mutum. Allah ka tsare mu. Wa qala lahu mala'ika Jibril, ya ce masa ya Yusuf, ya kai Annabi Yusuf alaihi salam, man khallasaka min al-qatl min aidi ihwatika, waye wanda ya kubutar da kai daga kisa daga hannuwan ƴan uwanka lokacin da suka jefa ka a rijiya. Ka lura a ce an jefa mutum a rijiya, rijiya irin ta hamada wanda ba ruwa ke gare ta ba, amma mutum ya tsira bai mutu ba. Mala'ika ya ce masa wa ya tseratar da kai daga kisa daga hannun waɗannan ƴan uwan naka, kala sai Annabi Yusuf alaihi salam ya ce Allahu ta'ala, kala sai ya ce faman akhrajaka min al-jubbi, wa ya fitar da kai daga rijiyan, tunda rijiya ce da take daji a kan hanya, abu ne mai wuyan gaske idan aka jefa mutum a irin wannan rijiya ya fita. Kala sai ya ce Allahu ta'ala, Allah madaukaki shi ya tserar da ni, kala sai ya ce faman asamaka min al-fahisha, lokacin da matar mai gidanka ta yi kokarin zina da kai, waye tseratar da kai? Kala sai ya ce Allahu ta'ala, kala faman sarafa anka kaidun nisa, waye kawar maka da makircin waɗannan mata na gari, saboda matan gari gaba ɗaya sun kulla makirci ga Annabi Yusuf alaihi salam. Kala sai ya ce Allahu ta'ala, kala sai mala'ika Jibril ya ce masa fa kaifa wasikta bi makhluqin, taya aka yi har ka samu nutsuwa, ka samu amana, ka samu wato tabbaci na zuciyarka cewa wannan halitta domin sarkin halittan Allah ne shine wanda zai cece ka wa tarakta rabbaka falam tasalhu kabar Allah mahaliccinka baka roke shi ba kake gaya ma wannan fursun da zai fita don Allah in ya fita ya tuna da kai ya ambace ka wajen sarkin gari wato sarkin gari zai tsaratar da kai ba Allah ba قال سيتي يا ربي كلمة زلت مني يا الله كلمة چيتا سالو بيمين أنا سامن سقود دبكا ناي كسكولي أسألك يا إله إبراهيم إنا روكونك يا كي ألن النبي إبراهيم وإسحاق والشيخ ياقوب عليهم السلام أن ترحمني إنا روكونك يا كي ألن إبراهيم دا النبي إسحاق دا توهم مشيني ياقوب عليهم السلام domin mahaifinsa kenan an tarhama ne kai mai rahama fa qala lahu jibril sai malaika jibril ya ce to duk da haka za a dan hore ka fa inna uqubataka an talbasa fi sijni bid'a sinin uqubar da za a maka shine za ka ƙara zama a fursuna wasu ɗan shekaru in aka ce bid'a tana yiwa ya kai 9-7 amma dai za ka wahala don haka sai ya zauna a fursuna na waɗannan shekaru ɗin kuma babu shakka akwai hadisin da ke nuna gaskiyar wannan zance saboda akwai hadisin Abu Huraira Allah ya kara masa yarda wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa rahimallahu yusufa Allah kai rahama ga annabi yusuf laulal kalimatu lati qala in ba dan wannan kalma da ya faɗa ba uzkurni inda rabbika annabi sallallahu alaihi wasallam yace ma labisa fi sijni bid'a sinin da bai zauna a fursuna na wasu 'yan shekaru ba hadisin yana silsilatu sahiha mujallad na hudu shafi na 483 haka nan Abdullah ibn Abbas ya fassara wannan ayar da cewa uqiba yusufu bi tulil habsi bid'a sinin an yi uquba ga annabi yusuf alaihi salam aka ƙara mar dadewa a tsaro wato a tsare a fursuna bid'a sinin na wasu 'yan shekaru lamma qala lil ladzina ja minhuma lokacin da ya gaya ma fursunan nan da ya tsira lokacin da zai fita ya ce masa uzkurni inda rabbika walau zakara yusufu rabbahu da a ce annabi yusuf bai kira wannan sarkin ba lokacin da fursunan zai fita maimakon ya ce in ka tafi ka ambaci labari na wajen sarki fursunan yana fita sai annabi yusuf ya ce ya Allah ka tseratar da ni Abdullah ibn Abbas ya ce da annabi yusuf ya faɗi haka da Allah ya fitar da shi amma ya ce ka tuna da labari na wajen sarki sai Allah ya kyale shi da sarkin to kaga dai an samu kalma ta rabbu ta fito daga bakin annabi yusuf alaihi salam babu yanda za a yi ka canza wannan ma'ana idan ka canza wancan saboda lamirin yana iya daukan ma'ana biyu wa qalat hayta laka qala ma'azallah innahu rabbi lamirin yana iya komawa ga mijinta yana iya komawa ga Allah to anan kuma wa qala lil ladhi dhanna annahu najim minhuma uzkurni inda rabbika bayan da za a yi ka canza ma'anar shi saboda ka tabbas kalma ta ar-rabbu ta zo a cikin alqur'ani an jingina ta ga wani wanda ba Allah ba to wannan mushkila ce babu shakka bare ma akwai hadisin mala'ika jibril wanda ke tambaya annabi sallallahu alaihi wasallam game da alamomin sa'ar karshe manzo Allah yake cewa antalidal amatu rabbataha kaga shi kansa manzon Allah ya amfani da kalmar rabbu ga wani wanda ba Allah ba don haka wannan mushkila ce ga kuma hadisin da annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa la taqumu sa'atu hatta yaksura fikum almalu fayfida sa'ar karshe na duniya ba za ta tsaya ba duniya ba za ta kare ba sai dukiya ta yawaita cikin ku annabi sallallahu alaihi wasallam yake kafin duniya ta zo karshe za a samu dukiya mai yawa hatta yuhimma rabbul mali man yaqbalu sadaqatahu sai an waye gari mai dukiya ya wahala ya dimauta ya gabas yamma kudu da arewa yana neman wa zai kai sadaka ya rasa aka ce rabbul mali wannan yana gwada cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yayi amfani da kalmar rabbu ga wani wanda ba Allah subhanahu wataala ba hadisin muttafaqun alai wa ghairiha min al adilla kuma malamai sun yi fahimta kashe hudu game da waɗannan hadisai da muka karanta hadisan suna tabbatar da cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana mutum ya kira bawansa abdi bawan ya kira shi da suna rabbi to to amma an samu wasu hadisi kuma inda aka samu akasin haka don haka yasa aka samu sabanin fahimta wajen malaman sunna Allah madaukaki ya musu rahma fahimta har kashi hudu fahimta ta farko malamai suna cewa kalma ta'arrabu yanda ta zo cikin suratu yusuf annabi yusuf alaihi salam yayi amfani da kalmar rabbu kalmar rabbu anan ba wai yana nufin sifata Allah subhanahu wa ta'ala bala ma'anarta al-maliku ma'anar wannan kalma ta rabbu al-maliku rabbu kulli shay'in malikuhu idan aka ce rabbu kulli shay'in ana nufin malikuhu wannan shine bayanin al-imam al-fayrus abadi littafin basairu zawi tamyiz mujallad na uku shafi na 29 haka dan ar-ragib al-asfahani littafin sa al-mufradat fi garib al-quran shafi 186 يقال رب الدار رب الفرس saboda kai sa aka samu hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam wanda yake sahih al-bukhari da sahih muslim hatta yuhimmu rabbul mali abinda yake nufi shine mai mallakan dukiya don haka kalma ta rabbu anan ba wai ana nufin irin wacce ake jingina ta ga Allah subhanahu wataala ba to me ya bambanta kalmar da ake jingina ma Allah ta ar-rabbu da kuma wancan kalma da aka jingina ma wani Allah al-imam an-nawawi yace abin da ke bambanta su shine aliful lamun na ma'rifa idan ka cire aliful lamun babu laifi don kai amfani da kowace kalma daga cikin sunayen Allah subhanahu wataala wacce take dacewa da halittu kamar misali kana in aka ce idan aka ce al-maliku akwai aliful lam to wannan ya tsaya ga Allah subhanahu wataala amma idan aka cire aliful lam babu laifi kai ma danka suna maliku ai kaga akwai al-imam malik an cire aliful lam don haka sai ya zama sunan dan adam amma idan aka sa aliful lam to ya takaita ga Allah subhanahu wataala don haka babu laifi kamar yadda annabi yusuf yake fada udhkurni inda rabbika yazu nukra babu aliful lam tunda babu ma'rifa ba laifi bane don an jingina shi ga wani al-imam an-nawawi ya fada littafin sa al-majmu' yana babu siwak al-imam an-nawawi mujallad na farko shafi 325 yace qala al-ulama ar-rabb bil alif wal lam la yutlaqu illa ala Allah ta'ala idan aka ce ar-rabbu aliful lam Allah kadai ta kaita da shi bi khilafi rabbin sabanin kalma ta rabbu babu aliful lam fa innahu yudafu ila al-makhluqi ana iya jingina wannan kalma ta rabbu ga wani halittar Allah akan ce rabbul mali rabbud dari rabbul mashiya saboda haka sai aka samu hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da wani yake tambaya game da tsuntuwar raqumi idan aka tsinci raqumi sai manzo Allah ya ce da'a haka kyale raqumi hatta ya atiyaha rabbuha har sai mai ita yazo kaga shi kansa annabi ya amfani da kalma ta'arrabu ta kalmar rabbu amma babu aliful lam bayanin al-imam an-nawawi saboda haka idan aka yi amfani da kalma ta rabbu aka jingina ta ga wani abu ba laifi bane amma idan aka sa aliful lam to haramun ne a jingina ga wani in ba Allah ba subhanahu wataala saboda haka yasa sunayen Allah subhanahu wataala akan samu wadanda sukan cire aliful lam sai su yi amfani da shi idan aka cire aliful lam babu laifi ga wasu sunaye da suka cancanta ga bayi wannan ibnu taymiya yayi magana akai littafin sadar ta'arud al-aql wa an-naql mujallad na 5 shafi na 146 yace qala al-ulama inna ma kuriha lil mamluki an yaqula li malikihi rabbi لأن في لفظه مشاركة لله تعالى في ربوبيته الإمام النووي ياي مغانا حكنا الاتفين سأل أذكار يتي وأما قول يوسف عليه السلام عند النبي يوسف يتي أذكرني عند ربك كأمبتلا بارنا وجان ربك ما دميسون بعد أمسى بيو أكي ندأ خاطبه بما يعرفه annabi yusuf yayi magana da shi ne da irin abinda shi wannan fursunan ya sani saboda shi abinda fursunan ya sani wannan yana kiran sa rabbu yana kiran sarkin rabbu saboda haka sai annabi yusuf yayi amfani da kalmar da ya saba amfani da ita ba don annabi yusuf yana nufin ma'anarta ba wato kamar yanda annabi musa alaihi salam ne lokacin da ya dawo daga dutsen Tur ya taras da As-Samiri yayi ma Banu Isra'ila dan maraki suna bauta Annabi Musa alaihi salam kafin ya lalata wannan dan marakin kafin ya kona shi sai da ya gaya masa unzur ila ilahika kaga ya kira dan marakin da al-ilahu ko ya kira shi da suna ilahu amma gawa ila ilahika ka dubi Allahn naka inji Annabi Musa kaga ya kira shi da al-ila amma dai gare shi kan haka din Annabi Yusuf ya yi amfani da kalmar ar-rabbu ga wannan fursunan da zai fita saboda shi a fahimtar wannan fursuna wannan sarkin rabbu ne saboda haka Isa ya ce masa uzkurni inda rabbika kaga ba rabbi bala rabbika ka ambaci labari na wajen rabbun ka din nan cewa akwai wani bawan Allah da ke fursuna saboda haka malamai suka ce dan Annabi Yusuf ya yi amfani da kalmar ar-rabbu anan ba laifi bane na biyu fahimta ta farko kenan wannan fahimta ta farko ta malamai suna cewa babu laifi ayi amfani da kalmar rabbu idan an cire aliful lam wannan tawilin hatta al-Imam an-Nawawi yana da fahimta a kansa da Ibn Taymiyyah duk sun yi magana akai na biyu malamai suna cewa to amfani da kalmar rabbu ko al-abdu tsakanin bawa da mai mallakansa makaruhi ne kawai ba haram bane akwai wannan fahimta makaruhi ne ba haramun bane al-Imam an-Nawawi a cikin sharhun hadisin sharhu sahihi muslim juz'i na 15 shafi na 7 yace fa in qila faqad qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idan mutun yace ai an samu hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam wanda manzon Allah malaika jibrilu yake tambayan sa alamar sa'ar karshe sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace antalidal amatu rabbataha baiwa za ta haifi rabbunta kaga an yi amfani da kalmar rabbun da annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana to yace to anan malamai suna dauka a matsayin karaha wato an dai kyamata ne amma babu laifi don an yi amfani da shi na haka makaruhi ne babu laifi don an yi amfani da shi wa annan nahayatul awwali lil adabi wa karahatut tanzihi la litahrim wato an kyamata kamar yadda zo cikin hadisai da muka karanta anan an kyamaci a samu wannan kalma ana jingina ta ga wanin Allah a matsayin karhanci ba haramci ba to akwai kuma wadanda ke ganin amfani da hakan haramun ne amfani da waɗannan kalmomi ga wani wanda ba Allah subhanahu wata'ala ba haramun ne wanda yana daga cikin fahimtar Ibn Hajar al-Asqalani kamar yadda yazo a sharhin sahihul Bukhari Fathul Bari mujallal 10 shafi 322 cewa ai Annabi Yusuf alaihi salam yayi amfani da wannan kalma ba hujja bace dan Annabi Yusuf alaihi salam yayi amfani da wannan kalma baya zama hujja gare mu mu yi amfani da ita yana cewa shar'u man qablana la yakunu shar'an lana idza warada shar'una bi khilafihi shari'ar da Allah ya saukar kafin zuwa shari'ar Annabi sallallahu alaihi wasallam baya zama shari'ar mu wato shari'ar annabawan farko ba shari'a ce gare mu ba idan abinda Annabi sallallahu alaihi wasallam yazo da shi ya zama ya saba mu abinda annabawan suka zo da shi wa hadha la khilafa fihi wanda Ibn Hajar yake cewa wannan babu sabani akai a tsakanin malaman sunna wato idan ka karanta wani abu cewa ga abinda annabin Allah ya aikata a wani zamani wannan abinda annabin ya aikata babu laifi ka aikata shi bisa shar'i idan annabi bai kawo sabanin sa ba idan Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya taho da sabanin abinda wannan annabi yazo da shi to dole zaka aje wancan abin da ka gani ko ka ji an ce annabin yayi ka dauki na Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam domin shine annabin da Allah ya aika maka walli zalika don haka idan aka ce ista'amala annabi Yusuf alaihi salam annabi Yusuf yayi aiki da wannan kalma ya kira sarki da sunan rabbu na'am annabi Yusuf alaihi salam kenan amma fi shar'ina fala yajuz in aka dawo ga shari'ar mu fa ya ce to ai bai dace ba saboda ga hadisai da muka karanta annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana wanda shine fahimtar Ibn Hazmi al-Andalusi littafinsa al-Muhalla mujallal na 9 shafi 250 yace fa in ihtajja muhtajjun bi qawli Yusuf alaihi salam idan mai kafa hujja ya kafa hujja da aya ta 23 ta suratul Yusuf cewa innahu rabbi ahsana maswaya da aya ta 42 annabi yusuf alaihi salam yace uzkurni inda rabbika ibnu hazm yace fa tilka shari'atun wa hazihi ukhra wancan shari'a ce ta annabi yusuf wannan hadisi kuma fa shari'a ce ta annabi muhammad saboda haka baka daukan shari'ar annabi yusuf kabar shari'ar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam yace wa tilka lugatun wancan wani harshe ne wa hazihi ukhra wannan harshen kuma daban harshen da annabi yusuf alaihi salam yayi amfani da shi ba larabci bane saboda haka harshen da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam yayi amfani da shi larabci ne idan allah subhanahu wataala ya ba mu labari game da annabi yusuf alaihi salam sai aka samu annabi muhammad ya hana wannan abin da annabi yusuf ya aikata kaga ya gwada cewar akwai bambanci tsakani وقد كان هذا مباحا عندنا وفي شريعتنا حتى نهى رسول الله عن ذلك saboda haka ibnu hazm yace da can halal ne asali halal ne a fahimtar ibnu hazm a farkon musulunci annabi sallallahu alaihi wasallam yayi amfani da waɗannan kalmomi tarabbu da al'abdu misali ga wani Allah amma daga ƙarshen addinin musulunci annabi sallallahu alaihi wasallam ƙarshen rayuwarsa kai manzon Allah ya hana to tunda annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana ba zai yiwu a koma amfani da waɗannan kalmomin ba idan ka ce shari'ar annabi yusuf za ka yi amfani da ita to akwai inda ta saba ma shari'ar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ibn hazm ya ce misali aya ƙarshen tarihin annabi yusuf alaihi salam aya ta 101 annabi yusuf ya yi roƙo ya yi addu'a tawaffani musliman wa alhiqni bisalihin ya Allah ka amshi raina ina musulmi ka hada ni da bayin Allah na kware a bayin na rasu kaga a shari'ar annabi yusuf babu laifi ka roki Allah mutuwa amma annabi muhammad fa nuhina an tamannin mauti annabi sallallahu alaihi wasallam a shari'ar sa an hana mu mabiyansa mu yi fatan ma mutuwa ba daidai bane kai fatan mutuwa ko mai tsananin ciwo babu kyau annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana amma kaga shi annabi yusuf alaihi salam ya roki Allah saboda haka inda zaka dauko shari'ar annabi yusuf ba laifi bane ka roki Allah ya amshi ranka amma a karantarwa manzon Allah fa ba daidai bane saboda haka sai ka bar wancan ka dauki abinda manzon Allah ya faɗa to haka ma ibnu taymiya majmu'u fatawa mujallal na 15 shafi na 118 yayi magana akan tarihin annabi yusuf alaihi salam yana cewa فأنساه الشيطان ذكر ربه نم malamai sun yi sabani game da ainihin fassaran saboda lamirin shedan ya mantar da shi game da ambaton rabbunsa wa mimma yubayyinu anna alladhi nasiya rabbahu huwa alfata la yusuf saboda in ba kai hatara ba sai ka dauki wannan lamiri ya koma ga annabi yusuf alaihi salam alhali kuma shi wannan fursunan da ya fita shine Allah yake bada labarinsa domin kafin ya fita annabi yusuf alaihi salam ya ce masa idan ka fita ka ambaci labari na wajen rabbunka wato wajen mai gari ka ambaci labari na a wajen mai gari to sai Allah madaukake ya ce fa ansahu shaytanu zikra rabbihi shin waye shedan ya mantar da shi annabi yusuf ne shedan ya mantar da shi ya ambaci Allah ya ambaci sarkin gari ko kuwa wannan fursunan da ya fita shine shedan ya mantar da shi ya tunatar da sarkin gari labarin annabi yusuf saboda wannan aya tana daukan ma'ana duka biyu babu shakka annabi yusuf alaihi salam yayi mantuwa wanda mala'ika jibril ya taho gare shi yana tsawatar masa kuma ya zo daga bakin annabi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ya tabbatar da wannan kaga kenan annabi yusuf shi ma yayi mantuwa maimakon ya roki Allah sai yake ce ma wanda zai fita daga fursuna in ka fita ka ambaci labari na wajen mai gari to shin lamirin nan cewa shedan ya mantar da shi waye shedan ya mantar da shi annabi yusuf ne ko kuwa wancan fursunan da ya fita saboda haka ibnu taymiya ya ce ba annabi yusuf bane karka danganta shedan ga annabi yusuf alaihi salam kuskure ne annabin Allah ne Allah ya samu gane waye shedan ya mantar da shi fursunan da ya fita ne shine wanda Allah tabaraka wa ta'ala yake bada labarin sa me yasa aka ce ba annabi yusuf bane yace ka duba gaban ayan inji ibnu taymiya wa qala allazina jaminhuma waddakara ba'da ummatin kaga ya fassara wanda shedan ya mantar da shi wannan fursunan da ya tsira daga cikin fursunoni guda biyun nan sai Allah yace waddakara yanzu ya tuna ba'da ummatin bayan lokaci mai tsawo sai yace ana unabbi'ukum bi ta'wilihi fa arsilun saboda lokacin da sarkin gari yayi mafarki an rasa wanda zai fassara wannan mafarkin sai Allah madaukaki yace to a lokacin wannan fursunan ya tuna bayan an samu lokaci mai tsawo sai ya tuna al'amarin Annabi Yusuf sai yace ai akwai wani bawan Allah a fursuna wanda Allah ya bashi ilimin fassara mafarki fa arsiluni ku aike ni ga fursuna ana unabbi'ukum bi ta'wilihi ni zan baku labarin fassaran wannan mafarki na sarki kaga ya tabbatar da cewa wanda shedan ya mantar da shi shine wannan fursunan ba Annabi Yusuf alaihi salam ba saboda Allah madaukaki yace wadda kara ba'da ummatin dalilun ala annahu kana qad nasiya faddakara da ya manta daga baya ya tuna sai aka ce nan ma Annabi Yusuf alaihi salam ai ya kira wani as-sayyid bi ma'ana rabban kamar cewa uzkurni inda rabbika domin sarkin gari shugaba ne amma ya kawo kalma ta ar-rabbu anan ibn taymiya yace kamar inda Annabi Yusuf yake cewa irji' ila rabbika lokacin da wannan fursunan ya taho yazo ya samu Annabi Yusuf yace ga mafarkin da sarki yayi an rasa mai fassarawa ni na tuna ka nace su aiko ni zan taho gare ka ka fassara mana wannan mafarki sai Annabi Yusuf yace irji' ila rabbika kaga ya dade tabbatar da kalmar rabbu ga wani Allah wa nahwi zalika shine sai ibn taymiya yace ba shakka Annabi Yusuf yayi amfani da kalmar rabbu ga wani wanda ba Allah ba amma kana haza ja'izan fi shar'ihi a shari'ar sa halal ne babu laifi kama jaza fi shar'ihi an yasjuda lahu abawahu wa ikhwatuhu a shari'ar sa halal ne yan uwansa su mar sujuda da iyayensa kamar yanda yazo cikin tarihin sa kaga babu laifi a zamanin Annabi Yusuf alaihi salam akwai shari'ar da Allah ya bashi wacce ta bambanta da shari'ar da Allah ya bama Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa kama jaza fi shar'ihi kamar yanda a shari'ar sa Ibn Taymiyyah yana bada misalai inda aka samu bambanci tsakanin shari'ar Annabi Yusuf alaihi salam da kuma shari'ar Annabi Muhammad a shari'ar Annabi Yusuf alaihi salam iyayensa da ƴan uwansa sun masa sujuda amma a shari'ar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam haramun ne ba a sujuda ga kowa sai Allah sai yace a shari'ar Annabi Yusuf alaihi salam an yi ukhadha sariqu abdan idan an kama barawo a zamanin Annabi Yusuf idan aka kama barawo ya saci kaya shikenan barawon ya zama bawan mai kayan ba wani kuma horo da za a masa shikenan ya zama bawa a wancan shari'a kenan amma a shari'ar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa in kana hadha mansukhan fi shar'i Muhammadin a shari'ar Annabi Muhammad an shafe wannan babu haka saboda haka akwai bambanci tsakani idan aka ce Annabi Yusuf yayi wannan ba hujja bace babu shakka saboda haka yasa waɗannan malamai suke cewa haramun ne wato mutun yayi amfani da wannan kalma ta ar-rabbu da kuma al-abdu wanda shine fahimtar Ibn Hajar fahimtar Ibn Hazmi haka nan ana jingina shi ga Ibn Taymiyyah rahimahumullahu ta'ala ajma'in akwai kuma malamai kashi na hudu waɗanda ke ganin abinda aka hana shine yawan amfani da shi babu laifi dan kai amfani da shi wani lokaci ka kira ba ka ce wani bawana kamar abdi ko shi bawan ya kira ka rabbi wasu lokuta inda ba a yawaita ba tunda an samu hadisai waɗanda suke nuna cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi amfani da waɗannan kalmomin don haka al muradu an nahyu anil iksar min isti'mal hadhihi al-lafza wannan shine bayanin al-Imam an-Nawawi yana sharhu sahihi Muslim an hana yawan amfani da kalman wattikhadhaha adatan sha'i'a wa lam yanha an itlaqiha fi nadirin min al-ahwali babu laifi dan mutun ya fada a wasu lokuta yace wani bawana ba laifi bane sannan fahimta ta karshe akwai wadanda suke ganin shi ne bawan ne aka hana shi amfani da kalman amma wani yana iya amfani da wannan kalma din kai da kake da bawa aka hana ka kiran bawanka abdi shi ma bawa aka hana shi kiranka rabbi amma idan kai ne zaka yi bayani wani zai yi bayani game da kai babu laifi ya ce ai wane bawan wane ne kaga ba bawan sa bane ka jingina bautan makanka shine wanda aka hana wannan ma yana daga cikin fahimtar magabata yazo cikin al-muhalla مجلد نتر شافي نادى ربي دار بين نترى لا يجوز للسيد أن يقول لغلامه هذا أبدي ولا لمملوكته هذه أمتي بعدين بني متن يكرابا وانسى أبدي كوبي وانسى أمتي ولكن يقول غلامي فتايا مملوكي مملوكتي خادمي فتاتي باب ليفي دوك وانا صندوق كين حديثي ولا يجوز للعبد أن يقول هذا ربي أو مولاي أو ربتي wannan shine abin da yazo cikin hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam wala yaqul ahadun limamlukin haza rabbuka wala rabbatuka lakin yaqulu sayyidi wa ja'izun an yaqula almar'u li akhar sai ibnu hazm yace amma babu laifi dan kana magana game da bawan wani sai ka ce haza abduka wannan bawanka ne kaga baka jingina bawanka kanka ba wa haza abdu fulanin wa amatu fulanin wa maula fulanin لأن النهي لم يرد إلا فيما ذكرنا فقط ابن حزم يتي سبودا أبند حني يزو كنسا شين أجنجي نبوتن متين أجنجي نبوتن مرنسا هذا أبدي هذه أمتي وانا شين أبند مزوان الله يهانا أما إذن ذاك سفنت واني ككراش باوان واني كو باي وروانتي كو باي ورواني وانا مبالي في بني كاقا أنسا هم فهمتا كشفو تكينن نفركو malamai suna cewa idan aka cire aliful lamun babu laifi don an yi amfani da wata kalma daga cikin sunayen Allah subhanahu wataala na biyu malamai suna cewa makaruhi ne kawai bai kai ga haramun ba tunda an samu annabi sallallahu alaihi wasallam shi kansa ya yi amfani da kalmar rabbu cikin hadisai da yawa an talidal amatu rabbataha kaga annabi sallallahu alaihi wasallam ya jingina kalmar rabbu ga mai mallakan baiwa to tunda shi kansa yayi amfani da kalmar rabbu to sai a ce makaruhi ne kawai ba haram ba sannan na uku akwai wanda suke ganin haramun ne babu dalilin da zai sa mutun yayi amfani da shi tunda an samu hadisai wadanda suka tsawatar kamar hadisan da muka karanta anan kuma suna riwaya ta al-Imam al-Bukhari da kuma Muslim malama hadisai sun ruwaito hadisan nan wato sun tabbata suna da inganci tunda hadisan sun inganta to ba daidai bane babu larurar da za ta sa mutum ya ci gaba da amfani da wannan kalma ta rabbu da kuma al-abdu tsakanin bawa da mai mallakansa idan aka samu kalma ta al-abdu da kuma ar-rabbu tana tsayawa ne tsakanin bawa da mahaliccinsa kawai idan ka yi maganar annabi Yusuf alaihi salam sai a ce ai wata shari'a ce daban shari'ar da Allah ya aiko mana ita ce ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuma ya hana saboda haka barin amfani da shi ya fi dacewa fahimta ta ƙarshe wato shine babu laifi idan zaka siffanta wani ne ba bawanka ba a ce wane bawan wane ne kaga baka ce bawana ba don haka babu laifi idan ka ce wane bawan wane ko wance baiwar wane ba laifi bane amma idan zaka danganta bautar maranka wannan haramun ne wanda shine fahimta ta ƙarshe Allah ya sa albarka cikin abin da muka faɗa Allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta mana kuskure Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أكوي وانا يربو تتنبايا تندمنا مغنر السيد إناغ واندك يسنع السيد تكين صلاة النبي صلى الله عليه وسلم تو صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وانا تسكذو أتكين حديثي باب شك باب كلمة السيد اللهم صل على محمد باب سيدنا محمد ما في داتي واشين تشيريوا اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا بها جنة ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم متئنا بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.